أرحام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة.
جماعة سورة ما السلام عليكم ورحمة الله baraka mu da saki saduwa a wannan shiri na tarihin Annabi Zababbe sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda aka saba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum wanda kuma da farko muke farawa da yi masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
jahim ma'al usati wa 'irduka 'irduna wa ru'aka fina bimanzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al-udati
dan ba manta ba a shirye-shirye mu da suka gabata kunji yadda mai wannan littafi ya shimfida na cin kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda larabawa suke a zamanin jahiliya daga bisani kuka ji haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tasowar sa musamman a shirin mu da ya gabata a yau kuma insha Allah muna sa ran mallam zai shiga ba mu labarin abubuwan da suka wakana bayan aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallam
alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما سبي يدمو دا سورة رمبا أجكين وانا شيري نامو نا تاريهن النبزة ببي عند ميكي كرنتو لتابن الرحيق المختوم عند كي بياني أكرى يوم منزان الله صلى الله عليه وسلم عند أمان تابا أدرسا عند يقباتا من يبياني ما ستارين يوا وانا زام يدنكو لسين أبو واغو مشابير كافم مشيغا wato wannan bangare na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko mun yi bayani akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda muka yi bayani cewa akwai kakannin manzon Allah guda 20 tun daga kan mahaifinsa Abdullahi har zuwa kakansa na 20 Adnan daga nan kuma akwai kusan 40 zuwa Annabi Isma'il sannan daga Annabi Isma'il zuwa Annabi Nuhu daga Annabi Nuhu kuma zuwa Annabi Adam wanda an ce akwai sabani mai yawa anan wanda duk mun ji sunayen waɗannan mutane da aka kawo sannan na biyu mun yi bayani cewa an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana maraya don mahaifinsa kafin a haife shi ya rasu kuma a haife shi ranar litinin wanda 12 ga watan Rabiul Awwal shine ya fi shahara a shekarar giwaye a kuma watan Rabiul Awwal na uku mun yi bayani akan abubuwan alkhairi da suka faru ko kuma lokacin haihuwarsa wanda yake cewa ni ne addu'ar Annabi Ibrahim ni ne busharar Annabi Isa ni ne wanda mahaifiyata lokacin da ta dauki ciki na ta yi mafarki ta ga kamar wani haske ya fito daga jikinta wanda ya haskaka wato katangun Busra a kasar Sham wanda Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da sanadi hasanu sannan abu na hudu mun magana wanda suka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da wasu malamai suna cewa waɗanda suka shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun kai 10 amma dai wanda suka fi shahara mun yi bayanin mahaifiyarsa Aminatu sai kuma Suwaibatul Aslamiya sai kuma Halimatu Sa'adiyya wanda wannan su ne suka fi shahara cikin matan da suka shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai mata guda biyu da suke renansa Umma Aiman Barakatul Habashiya sai kuma Shema'u yar Halimatu Sa'adiyya sannan abu na biyar mun magana lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara 4 mala'ika guda biyu sun zo wanda suka tsaga kirjinsa suka fito da zuciyarsa suka wanke ta da ruwan zanzam a cikin wata tasa ta gol sannan suka mayar da ita cikin zuciyarsa suka cire rabin shedan daga jikinsa abu na shida mun ce lokacin da ya kai shekara 6 lokacin ne mahaifiyarsa ta rasu a wani guri da ake kira Abu Wa'i tsakanin Makka da Madina lokacin da ta kai ziyara zuwa ga ƴan uwansa ko danginsa na wajen kakansa Abdul Muttalib da suke Madina da kuma cewa kabarin mahaifinsa ma yana can Madina din sannan lokacin da ya kai shekara 8 muka ce kakansa ya rasu wato ya rene shi tsawon shekara 2 daga shekara 6 zuwa 8 shi kuma Allah subhanahu wataala ya dauki ran Abdul Muttalib lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 8 sannan muka ce daga nan da kula da shi ya dawo hannun ammansa Abu Talib shi kuma ya rike shi har zuwa tsawon shekara 12 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara 12 suka fita da shi da amman nan nasu zuwa kasar Sham domin kasuwanci lokacin da suka kai Busra sai wani da ake kiransa Bahira Ar-Rahib, wato daga cikin malaman Yahudawa, yaga Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya tabbatarwa da amminsa annabtarsa, kuma ya nemi ya dawo da shi gida saboda tsoron Yahudawa da Roma kada su gane shi su kulla masa makirci. Abu na tara, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama kai shekara 15 ya halarci wani yaki da aka kira shi Harbul Fijar, wato yakin da aka yi tsakanin Quraysh da Hawazin, wanda aka yi shi a cikin wata mai alfarma, shine madalin da suke kiransa fadan fajirci saboda an keta alfarma. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halarci wannan yaki, amma shi bai shiga cikin yakin ba, sai dai ya kasance yana tarewa ammominsa kibiya ko yana feke musu ita a lokacin da ake yakin. Abu na 10, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halarci wani abu da aka kira shi Hilful Fudul, wace rajejeniya ta mutunci don taimakawa wanda aka zalunta, wanda aka yi ta a daidai wannan lokaci bayan gama wancan yaki, domin kafa wani kwamiti ko wata kungiya wacce za ta dinga kare haƙƙin waɗanda aka zalunta. Abu na 11, wanda muka yi bayani, shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 25 a lokacin ya auri Nana Khadija, Allah ya ƙara mata yarda. Sannan abu na 12, lokacin da ya kai shekara 35 a lokacin da Qurayshawa suka so jaddada ginin Ka'aba, wanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin waɗanda suka yi wannan aiki na jaddada ginin Ka'aba, kuma har aka samu sabani wajen dora Hajar al-Aswadi, wanda muka yi muku bayanin wato cewa Qurayshawa sun ce duk wanda ya fito ta kofar can a maida shi alkali. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito suka maida shi alkali, yayin hukuncin da ya gamsar da kowa, wannan shi ya kawo ƙarshen wannan matsala. Nan na 13, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 38, saura shekara 2 kenan a bashi annabta, shine alamomin annabta suka yi ta bayyana, kuma da manyan malaman Yahudu da Nasara da Bokaye suka yi ta bayani akan cewa duka alamomi da ke nuna bayyana annabin ƙarshen zamani fa ta kusa, domin Bokaye da masu sihiri da masu tsafi sun ga sihirin da tsafin da bokancin ya daina ci a lokacin. Sannan su kuma manyan malaman Yahudu da Nasara, abinda suka karanta a littafin su na alamomi, cewa in an ga kaza za a ga kaza, in an ga kaza za a ga kaza, to alamomin nan suna ta bayyana da ke nuna cewa annabin ƙarshen zamani ya kusa. Sannan na 14, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama kai shekara 39, sai aka soyar da shi zuwa ga san ya dinga komawa gefe yana yin bauta a cikin kogon Hira, wanda yafi a cikin watan Ramadana yana bautawa Allah akan abin da ya rage na tsantsan addinin Annabi Ibrahim, kuma yana tunanin abubuwan da Allah ta'ala zai saukar masa kafin aiko shi da shekara ko da wata 6, shine aka fara masa kuma wahayi na bacci, baya ganin mafarki sai abin ya faru kamar ketowal alfajir. Wannan sune abubuwa guda 15 waɗanda a dunkule na darasin da ya gabata. Annubuwatu wa da'awatu al-ahadul makki, annabta da wa'azi da kuma zamantakewar Makka har zuwa tsawon shekara 13 kafin Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama da yin hijir. Tanqasimu hayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da an sharrafahu Allah bin nubuwati war risala ila ahadaini yamtazu ahaduhuma 'anil akhari tamamal imtiyaz. Rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasu kashi biyu bayan Allah ta'ala ya ɗaukaka shi, ya darajta shi, ya martaba shi da bashi annabta da manzanci zuwa rayuwa kashi biyu, kowace ta bambanta daga ƴar uwarta dukkan bambanta. Wa huma al-ahdul makkiyu 13 sanatan taqriban. Na farko, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashe shekara 13 a garin Makka bayan aiko shi. In an hada da shekarun kafin aiko shi, ya zama shekara 50 kenan da uku cir a cikin garin Makka. Al-ahdul madaniyu, sai kuma zamantakewa ta Madina 10 sanawatin kamila, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashe tsawon shekara 10 a Madina, wanda shi ya bada tsawon shekara 23 ana gogormaya tabbatar da gaskiya da adalci da tauhidi da sauransu. ثم يشتمل كل من الأهدين على عدة مراحل wannan bangarori guda biyu na rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bangaren zaman sa a Makka da bangaren zaman sa a Madina kowanne yana da matakai iri-iri wali kulli marhalatin minha khasa'isu kowace marhala kuma tana da kebantattun abubuwa tamtazu biha an ghairiha wanda take bambanta daga yar uwarta yadhharu zalika jaliyan ba'da an-nazar ad-daqiqi fi adh-dhurufi allati marrat biha ad-da'watu khilal al-ahdayn kuma wannan zai bayyana a fili karara bayan bincike mai zurfi na irin yanayin zamantakewa wanda kira zuwa ga addinin Allah ya wayi gari a cikin wannan zamunna guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wayumkinu taqsimul ahd al-makki ila thalasi marahil mala yace zamu iya kasa zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara 13 nan a Makka zuwa kashi 3 marhalat da'awati sirriya 3 sanawat mataki na farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashe shekara 3 cir yana wa'azi a boye sai dai abu mutun gidansa ko kasuwarsa ko rumfarsa ko dakinsa ko shagonsa ko bayan katanga ko a tare shi a lungu ko a hadu da shi a gefe ana masa wa'azi sauran jama'a ba su mai ake ce masa ba wannan sai dai kwashe shawon shekara 3 manzo Allah yana irin wannan wa'azin na bin mutane daidai ko ana sanar da su addinin musulunci suna shiga kuma in ka shiga sai a ce kai kaka gaya wa kowa kai ma sai wanda ka yarda da shi ko ka aminta da shi ko kake kyautata masa zato ko kake ganin mutumin kirki ne ko kake ganin yana son alheri na biyu marhalatu ilanid da'awa fi ahli makka sai marhala ta biyu shine bayyanar da kira da wa'azi da karantawa ga mutanen Makka min bidayati sanatir rabi'a min an-nubuwa ila hijratihi sallallahu alaihi wasallama ila al-madina marhala ta biyu shine matakin bayyanar da wa'azi ga mutanen Makka wanda ya fara daga farkon shekara ta 4 daga bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabta zuwa yin hijrarsa zuwa Madina marhalatu da'awa kharija Makka wa fushuha fiha sannan sai kuma mataki na 3 shine matakin yin wa'azi a wajen Makka bayan an ga cewa garin Makka din masu karba sun karba kuma sun ci gaba su ma da nemo mutanen da suka gamsu da su su shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga akwai buƙatar kuma a fara fita ƙauyuka da garuruwan da suke kewaye ko suke makotaka da Makka su ma akai musu wannan haske da wannan addini min awakhir saratil ashira min an-nubuwa wannan shi kuma ya faru ne daga ƙarshen shekara ta 10 daga bawa annabi sallallahu alaihi wasallama annabta faqad shamala al-ahd al-madaniya wamtadda ila akhir hayatihi sallallahu alaihi wasallama wannan marhala ta wa'azi da karantar da mutane wajen Makka zuwa duniya gaba daya ya tattaro zaman annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina kuma ya jawo ya bayu yayi fadi har ya zuwa ƙarshen zaman annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan duniya duk an yi wannan wato wannan yana ciki amma marahilul ahd al-madani fa sayji'u tafsiluha am mawdi'ihi shi ko dangane ga yanayin zamantakewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina wannan kuma bayanin sa zai zo can gaba inda zamu yi bayanin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama da komawarsa zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam
وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات
في ظلال النبوة والرسالة ƙarƙashin inuwar annabta da manzanci za a yi bayani a wannan wato bangare na farkon haduwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'ika jibrilu da kuma yadda aka yi masa wahayi da kashakashan wahayin da kuma alherin da ya biyo baya fi gari hira'in a cikin kogon hira lamma ta ƙara bar sinnuhu sallallahu alaihi wasallama lil arba'ina lokacin da shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi dab da shekara 40 saura kiris ya kai shekara 40 kanat ta'ammulatuhul madiya wato lura din nan nasa da la'akari da tsinkaye da yake wanda ya gabata kad wasi'at shaqqa al-aqliya ta riga ta wuce fadin hankali bainahu wa baina qaumihi tsakaninsa da mutanansa hubbu bi alaihil khala sai aka soyar da shi ya dinga san komawa gefe yana yin khalwa dama kuma duk abin da zaka yi na tunani na hankali na lura na hangen nesa to sai ka koma gefe ka fita daga cikin jama'a ka tattara hankalinka ka tattaro yanayinka ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ka samu guri mai nutsuwa to duk tunanin da zaka yi dogo sai kai amma kana cikin hatsaniya da hayaniya da hargowa da harbutsi da irin waɗannan yanayin rayuwar da muke ciki mutum kwakwalwarsa ba za ta dinga kama tasha daidai ba fa kana ya akhuzu sawiqa wal ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗebi gari da ruwa wa yazhabu ila ghari hira'in sai ya tafi zuwa kogon hira fi jabalin nur wanda shi kuma kogon hira yana jikin wani dutse da ake kiran dutsen jabalin nur wato akwai dutse akwai kogon dutsen shi dutsen ana kiransa jabalin nur shi kuma kogon ana kiransa garu hira ala mab'adatin nahwa mai laini min makkata wanda tsawansa nisansa zai kai kawar tsawon mil biyu daga cikin garin makka wa huwa garul latifun shi wannan kogo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga wanda har yanzu yana nan wato kogo ne wanda yake sassauka tuluhu arba'ata azri'a gabaki daya tsawansa tsawon kogon gaba daya zira'i hudu ne wa arduhu zira'un fadinsa kuma gaba daya zira'i daya ne wa thalathatu arba'i zira'in min zira'il hadidi wato kuma da daya bisa uku wato na fadin zira'i wanda ake yinsa na karfe fayuqimu fihi shahr ramadan yakan yi wato ya kwashe tsawon watan ramadan yana cikin wannan kogo sallallahu alaihi wasallama wa yaqdi waqtahu fil ibadati wat tafkiri fima hawlahu min mushahadal kauni wa fima wara'aha min qudratin mubda'atin annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kare lokutan sa gaba daya cikin ibada da tunani dangane ga abin da ke kewaye da shi kamar abubuwan da ake hange na duniyan nan da abubuwan da ta kunsa na halicce-halicen Allah da yayi da sauran abubuwa masu ban mamaki masu daura kai masu ban al'ajibi ga sunan a duniya iri-iri wa fima wara'aha min qudratin mubda'atin da abin da ke bayan haka na wani karfin iko wanda yake abin kayatarwa wa huwa ghayru mutma'in lima alayhi qaumuhu min aqa'id ash-shirki al-muhalhala na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallama bai gamsu ba bai nutsu ba hankalinsa bai kwanta ba dangane ga abin da mutanansa suke kai na aqidu irin na shirka waɗanda suke yan jabu wato waɗanda suke ba tabbatattu ba wa tasawuratu halwahiya da ko abin da suke surantawa a ransu wanda yake mai rauni na rashin kadaita Allah da bauta lakin laysa baina yadayhi tariqun wadihun sai dai duk da gamsuwarsa da cewa waccan hanyar ba ta da kyau to kuma ba a haska masa wata sabuwar hanya da zai bi ba dan haka sai ya tsaya ya bar waccan hanya yana jira sabuwar hanyar da Allah ta'ala zai bude masa wacce zai bauta masa akai wala manhajun muhaddadun babu wani tsari na rayuwa wanda aka iyakance shi cewa gashi sabo abi wala tariqun qasidun yatma'innu ilayhi wa yardahu babu kuma wani tafarki madaidaici wanda yake nutsuwa hankalinsa yake kwantawa zuwa gare shi kuma ya gamsu da shi da haka ya gamsu cewa mutanansa akan bata suke to amma meye kuma canji akan haka meye musanyi na wannan mummuna hanya an gano waccan hanya ba ta da kyau ba ta bullewa ba daidai bace ba a gamsu da ita ba an batta to kuma ina za a to shine ake jira Allah ta'ala ya fadi inda za a فلانت منه أفئدة القساتي رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجد البغاتي وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi wannan kefanta ko khalwa fita daga cikin jama'a wani bangare ne na yadda Allah ta'ala ya kula da annabinsa ya dauke shi daga cikin wancan hayaniya da hatsaniya da hargowa da shirka da zalunci da son rai da son zuciya da ake tai Allah ya dauke shi daga ciki wannan wani shashi ne na kulawar da Allah ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama waliyakunan qita'uhu an shawagilil ardi ya zama wannan shine yankewarsa daga abubuwan da suke shagaltawa na duniya wadajjatil hayati da kuma rugujin rayuwa wahumumun nasu sagira da abubuwan da ke damun mutane yan kanana allati tashgalul hayata wacce take shagaltar da rayuwa nuqtatu tahawulin wannan shine matakin farko na canzawa da Allah ta'ala ya sa a zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallama listi idadihi domin yin tattalin sa da kintsa shi da tanadin sa lima yantaziruhu min al-amr al-azim zuwa ga abin da yake jira ko yake saurare na babban lamari da za a dora masa wato Allah ya dauki hankalin sa daga rashin shiga cikin matsalolin rayuwar jama'a na yau da gobe yan kananan abubuwa aka juyar da hankalin sa aka shirya shi aka tanada shi aka kintsa shi aka shirye shi domin wancan babban lamari da za a dora masa na annabta fa yasta'iddu li hamlil amanatil kubra wa taghayyir wajhil ardi domin ya zama ya kintsa ya shirya domin daukan waccan babbar amana da kuma canza fuskar kasa gabaki daya ta dawo kan tafarki madaidaici wa ta'dili khat at-tarikh da kuma musanya zane ko hanya ta tarihi gabaɗaya dabbara Allahu lahu hazihi al-uzla qabla takalifihi birrisalati bi thalasi sanawatin Allah ta'ala ya wato tsarawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tsari na nisantar jama'a da komawa gefe kafin ya kallafa masa ko ya dora masa nauyin manzanci da shekara uku wato wannan shekara uku kamar wani makaranta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga amma makarantar ba malami ba dalibai ba littafi babu komai kawai sai tunani kawai da lissafi wanda Allah ya dora annabin sa akai tsawon shekara uku ana shirye tunanin sa ana shirya shi domin dora masa wancan babban nauyi na annabta sallallahu alaihi wasallama yantaliqu fi hazihi al-uzla shahran min az-zamani yakan kwashe wata guda a cikin wannan kalwa da yake fita yake yi kana kuma daga baya sai ya dawo gida ya sake shiri ya sake komawa ma'ruhul wujud at-taliqa wa yatadabbaru ma wara al-wujud min ghaib maknun hatta yahina maw'id at-ta'amul ma hadha al-ghaib indama ya'zan Allah tare da tsantsan wato lafiyar rai wacce take sakakkiya bata dogara da komai bata dogara da wani abu ba sai Allah subhanahu wata'ala kuma wata dabbaru mawara al-wujud yana lura yana la'akari da abin da ke wato bayan wannan samammu waye samar da su me yasa ya samar da su wace hikima ce me zai yi da su me ya makomarsu wanda yake wannan yana cikin min gaibin maknun duk cikin gaibi ne wanda yake kasantacce abu boyewa hatta hina mau'idu ta'amul ma hazal gaib har lokacin da alƙawari zai tabbata na yadda za a yi mu'amala da wannan abubuwan da ba a san amsarsu ba bayan Allah ya yi bayanin su a cikin alƙur'ani inda ma ya azana Allah lokacin da Allah ya izini ya bada dama zai bayyanar da wannan sirri babba na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummatul islam dajjat wa qad tujba al munabi al naibati hawal al sayf min hun al mubari walil rumh min lil qanati sai mu tsaya nan mu tashi jibrilu yanzilu bil wahyi mun ji dai wannan tsawon shekara uku abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kansa a ciki na cewa an zabe shi an ware shi an tura shi cikin wani kogo a matsayin kamar shine babban makaranta kuma aikin da aka sashi shine ya bar wancan abu da mutanen garin sa suke wanda dama baya ciki ba da shi ake ba yana cikin al'ummar amma baya cikin abubuwan da suke na saban Allah da kaucewa tafarkin sa to yanzu an ware shi gaba ɗaya an ce ya koma gefe ya jira abin da za a dora masa to a wannan tsawon lokaci ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama yana jiran sakon Allah subhanahu wata'ala zamu tashi mu ji me ya faru bayan Allah ta'ala ya aika malaika jibrilu a cikin wannan kogo na Hira sannan me zamu koya a cikin wannan sannan kuma da me aka farawa annabi sallallahu alaihi wasallam rasulul alamin fidaka irdi
wa a'radul ahibbati wattaqati to masuraro duka anan zamu dakata ko anan zamu kwana a cikin karatun wannan littafi na ar-rahiqil makhtum dake bayar da labarin tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam yake karanta mana da fatan Allah ya sa wannan rayuwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta ƙara zaman mana abin koyi amin summa amin a kasance da mu lokaci na gaba inda insha Allah zamu ci gaba daga inda muka kwana a yau a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio dake kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai dake daukar nauyin kawo muku shi wanda muke ta addu'ar Allah ya saka masa da alkhairansa amin summa amin sannan a madadin abokan aikin da suke bada gudunmawa domin samun nasarar shirin Habib Ja'far Madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zadun tuba'u bihi asarirul hayati wa gharsuka muthmirun fi kulli siqin wa hadiyuka mushriqun fi kulli dhati wa ma li jinani 'ahdin min tariqin بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل يسرى شفيق فلانت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد كشف الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خدعتم خنوع الموفضين.